www.thebestofmusic.com.
Green Production.
Kuka na juti aipito ya azam na pili Nsabu de suwa na ishi ya zame delili Ndaga zuweti ya takinsa kamukuli Nantambayeli ya ubansana inaba Nsakani na deke bansar karabu waba Kumabantina nungwangara na zata zuba Har yanzu ma ban sanya rai dan zana kai ba dan zuciya tana bugu da sauri kin san sabo da ke yasa na zam kamar ki da kin yi fushi zance zauna in ne ki take farin ciki na ba mene mumin ne sai ke ya zalaki yaurabuwa ta zo da sauri Babiki, babini masoyata Arzuti yata, keka daike bata gata Aluka chinde na keda keni na yerata Ama ya wina furita haka na yukuri Gide mkuna tamara na ya usimi kia auri Niku na taradadunga ansanya kia uri Ni mazan je gida da damuwa antare da kuka da kunci sun fito a sarari kewar ki kullum tana da baibaye ni kewar raba mu di da ke na kara rauni kaunar ki na nan tana rikirkitani ban san karshe ba amma ban manta mafari soyayya
Soyayya jigon rayuwa
Soyayya
jigon damuwa
Soyayya
jigon rayuwa
Soyayya
jigon damuwa
Ban san damuwa riba na san rabuwa kuncin rabuwa da masoyiya yafi gishin ruwa kin zamta ruwa ke ce fitilar rayuwa gida ho gare ni sanki yana da dakaruwa
soyayya jigon rayuwa
meet get mix